الرحمن الرحيم والعاقبة للمتقين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا قوما ga watan Rabi'u Tsani hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam 1444 wanda yayi daidai da yayi daidai da 5 ga watan November shekara ta 2022 miladiya muna cikin karatun littafin Umdatul Ahkam na ainihin al-Imam Taqiyuddin Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi Al-Hanbali wanda ya rasu hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam yana 600 shi wannan littafi na Umdatul Ahkam littafi ne wanda ya tattaro hadisan hukunce-hukunce wanda Bukhari da Muslim suka ruwaito wanda su ne mafi ingancin littattafai bayan Al-Qur'ani yau za mu tashi an Abi Ubayd Maula Ibn Azhar
na'am bismillahir rahmanir rahim
bismillahir rahmanir rahim an karbo daga Abi Ubayd At-Tabi'i
Maula Ibn Azhar
shi bararren bawan Ibn Azhar ne
wasmuhu Sa'ad Ibn Ubayd
sunan shi Sa'ad Ibn Ubayd
nam qala shahidtu al-Eid ma'a Umar Ibn Khattab radiyallahu anhu
yace na halarci Eid tare da Umar dan Khattab Allah ya kara masa yadda
fa qala hazan yawman naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an siyamihima
yace wa'annan kwanaki guda biyu ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana yin azumin su
na'am yawmul fitrikum
min siyamikum ranan da kuke cin abinci daga azumin ku ranan da kuke cin abinci daga azumin ku na ranan karamar sallah kenan dan karamar sallah za ku yi azumi na kwana 29 ko 30 sannan sai ku ci abinci shi zaki kiran shi Eid al-Fitr ko Eid ne na cin abinci bayan an dade ana yin azumi to ranan da kuke cin abinci daga azumin ku shine muke cewa Eid karamar sallah
wal yawm al-akhar ta'kuluna fihi min nusukikum
da kuma dai yinin allazi ta'kuluna fihi min nusukikum wanda kuke ci a cikin sa daga cikin ibadan ku na yanka shi dai ranan kuna ci a cikin sa ibadan ku na yanka ana yanka dabba ana yin layya a ci daga cikin ibada na yanka ina fatan gane wannan to wayannan sune kwanaki biyu wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana yin azumi a gare su kenan ba a yin azumi ranar Eid al-Fitr ba a yin azumi ranar Eid al-Adha an gane wannan ranar Eid al-Layya haramun ne mutum yayi azumi ranar Eid al-Fitr haramun ne mutum yayi azumi sannan kuma ranar Eid al-Adha wato akwai sallah wato bayan tun daga ranar sallah har zuwa bayan sallah da kwana uku duka a wajen malikiya bayan sallah da kwana biyu an gane da ranar Eid da kuma kwana uku bayan Eid shi ma an hana yin azumi kun gane amma shi ran sallah karama Eid al-Fitr ranar Eid ne kawai aka hana ka cin abinci amma bayan ranar Eid washe gari kana iya yin azumi kun gane wannan to ya magana sittu shawwal ai da za a fara kenan
eh
ana iya fara wa kawai washe garin sallah kawai an yi sallah yau washe gari kawai ka tashi da sittu shawwal ɗinka an gane wannan ku to wannan shine abinda manzon Allah ya gaya mana sallallahu alaihi wasallam an gane ku to so da haka wannan hadisi ya nuna mana hani daga yin azumi kwanaki guda biyu Eid al-Fitr wa Eid al-Adha wannan hayu huna yaktadi taharim hani anan wajen yana hukunta haramci haramun ne mutum yayi azumi a gare su an gane wannan ku to kuma hikima na wannan shine lokacin farin ciki ne na musulmi lokacin walwala ne ya kamata mu yi amfani da shi mu yi walwala domin Yahudawa da Nasara su san cewa lalle addinin mu akwai walwala a cikinsa babu takurawa a cikinsa an gane kare zama to kullun kawai cikin cikin ainihin wahala muke ciki a akwai lokacin da aka ware kawai a dan wala kada a takurawa abin nan an gane wannan ko to ya hukunci in mutun yayi azumi ranan Idul Fitr ko ranan Idul Adha idan mutun yayi azumi ranan Idul Fitr da ranan Idul Adha to wannan fa azumi bai yi ba shin ramuwa ne ko nafila ne ko alwashi ko da ramuwa ne ko nafila ne ko alwashi ne mutun yayi bai yi ba a gano wannan ko to sannan kuma shi abin da ya shafi Idul Adha an gani saboda shi rana ne na ibada na yanka wanda an yi umarni da cewa ayyamu akalin ne wa shurbin wa zikirillah kwanaki ne na akalin wa shurbin wa zikirillah kwanakin ci da sha da kuma ambaton Allah to wannan shine abin da ake so sannan ana so ga mai huduba ya ringa a wajen huduba shi ya ringa tunatar da mutane wayannan abubuwa ya ringa nuna musu a cikin wannan idi din lokacin farin ciki ne lokacin walwala ne baya halarta wato ayi azumi a cikin su a nuna mutane haka ya kamata wannan shine abin da ya kamata shine mustahabi ne ga mai huduba ya ringa ambato a cikin huduban sa abin da yake da alaka da lokacin idi da kuma abin da yake da alaka da hukunce sannan kuma ya ringa kirdadan wayannan munasaba in an zo idi yayi huduba kan wannan idi din yana da muhimmanci na'am
shi kamar da aka dauko bayanin na Idul Adha din
na'am
shi na sun ya nuna ranan idin kada ya azumi
na'am
da kuma Idul Fitr da Idul Adha to abin da ya shafi wannan kwanakan na shi Idul Adha ayyamut tashrik su ma taharim din ya shiga
sai ya shiga
kuku da wannan nassin ba su
a ba wannan nassi ba
na'am
ai akwai nusus ayyamut tashrik ayyamu akalin wa shurbin wa zikrillah
na'am
kwanakin ci da sha ne da ambaton Allah an hana yin azumi a cikin su
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال
أنكر بودا أبي سعيد الخدري الله يقارى مسيا دايتشي
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين
من ذن الله صلى الله عليه وسلم يهانا ين أزمي رانا بيو قوانا كيو قرى بيو
الفكر والنهر
رانا إيد الفكر دكما رانا إيد النهر إيد الليا
وعن اشتمال السماء
سنن كما يهانا كرمان يافي إرن يافن دأكير نجا أن يافا سوفيس كير نهار أدورا أويا ka ganin wajen azaji in kana tafiya zai ganin wajen yana budewa za ka ga wani babu ko dan pant an gani sai ka daura wannan zanin sai tsora shi anan nan kuma azaji yake in suna tafiya iska na buda shi yana budawa sai ga mutun tsarara shine kurman yafe manzo Allah ya hana wannan kurman yafe saboda yana bayyanar da al'aura
an yahtabi ar-rajul fi thawb wahid
kuma annabi ya hana sallallahu alaihi wasallam mutum yayi zaman tsari a cikin tufafi guda daya zaman tsari haka cikin tufafi guda daya kawai riga ya sa sai zaman tsari kira riga ya dan daga kawai sai ya ganshi tsarara zaman tsari haka wani lokaci mutum zai zo ya kuskure da bai ja rigan ba sai ya ce ya bayyana kuma zani ya sa in ya daura ainihin jautu ne zai yi wa jautar kila a samu matsala ya dan bude kafan shi al'aura ya bayyana to annabi ya hana zaman tsari shine al-intiba a cikin tufafi daya kenan mahallu shahid in ba tufafi daya bane ba za iya yi kana iya yin zaman dari amma da sharadi sai dai in ba tufafi daya bane annabi ya hana mutun yayi zaman dari yayi intiba a cikin tufafi daya
wa ni salati ba'da subhi wal asr
sannan manzo Allah ya hana yin nafila bayan sallar asuba da sallar asr a gane ku an hana yin nafila bayan wannan amma abin da ya shafi salloli zawatul asbab salloli zawatul asbab mutum na iya yi a lokacin kamar sallar raka'a sallar wannan ya sunan shi tahiyatul masjid kaga yana daga cikin salloli zawatul asbab idan mutum ya shigo masallaci annabi ya ce kafin ya zauna yayi raka'a biyu in dai mutum ya zama ya shigo masallacin ne dan ya zauna ba wai ya shigo bane dan ya dauki wani abu in ya shigo ne dan ya tsori ya dauki wani abu ya wuce wannan bai shiga ba a ya shigo dan ya zauna to saboda haka kada ya zauna fala yajlis hatta yusalli rak'atayn kada ya kuskure ya zauna har sai ya yi sallah rak'a biyu an ga jona go ya faga wannan kenan sannan kamar irin salatul istisqa me sababi shi idan ya zaman to babu ruwa sababi ne wannan to irin wayannan salloli wanda suke da sabubba an gane sunnatul wudu in mutum yayi alwala da kai alwala shine sababin shi to zaka yi sallah raka'a biyu an gane wannan ko to ire-iren wannan salloli zawatul asbab zaka iya yi koda lokacin da aka hana ni allura wato zaka iya yi koda bayan asuba ne ko bayan la'asar duk zaka iya yi wannan imamu muslim ya fitar da shi
bitamami wa akhraj al-bukhari as-sawm faqat
eh imamu al-bukhari ya fitar da azumi ne kawai an hana yin azumi kwanaki guda biyu an-nahar wal-fitr shi ya fitar amma sauran bai fitar ba imamu al-bukhari ya fitar da sauran na'am
an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam
manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce
man sama yawman fi sabilillah
duk wanda ya azumi kwana ɗaya fi sabilillah
ba'ada Allahu wajhahu anin nari 70 kharifa
Allah zai nisantar da fuskar shi daga wuta shekara 70 duk wanda ya azumi kwana ɗaya fi sabilillah wannan yana nuna mana mutum na iya yin azumi kwanaki da yau akan riya mutum na iya yin azumi ba dan Allah ba misali ko wani na iya yin azumi saboda boka ya sa shi ya yi azumi wani yana yin azumi saboda wasu bukatu nashi ba wai yayi fi sabilillahi bane to daga idan mutum zai azumi ya tsarkake niyyarsa dan akwai masu ganin babu riya ga azumi ko inda mutum yayi azumi tsakanin shi da Allah ne yayi to wannan hadisi ya nuna sabanin haka an gane duk wanda to amma wasu malamai suka ce a'a abinda wannan hadisi ke nufi man sama yawman fi sabilillah duk wanda ya azumi kwana ɗaya a cikin jihadi in ana cikin jihadi fi sabilillah sai mutum ga jihadi ga kuma azumi ya haɗa abubuwa biyu ba'ada Allahu wajhahu anin nar 70 kharifan Allah zai nisantar da fuskar shi daga wuta shekara 70 an gane ku Allah zai nisantar da fuskar shi daga wuta shekara 70 saboda wannan abin da ya aikata saboda haka da wannan kenan yin azumin nafila yana da falala sosai kada mutum ya tsaya kawai sai azumin farilla a'a mutum yayi azumin farilla sannan ya cike shi da azumin nafila azumin nafila yana ƙara daga mutum da daraja yana ƙara ainihin imani ga mutum an gane wannan Allah ta'ala shi taimake mu na'am wa alaikum assalam
bayan kan cewa riya baya shiga cikin azumi wai sukan tabbatar da kan cewa ai mutum yana azumi Allah ne kadai ya san abin da ke zuciyarsa zai iya bai ma azumin ya fito ya kama bakin shi ya ce wa mutane yana yi ko kuma aka san haka da hakan yana nuna cewa tabbas din ba a riya a cikin azumi
a wani kawai yana iya yin azumi wani duk da kamar yadda ka faɗa to wani in ya ga dama zai iya cin abinci abin shi an gane ya ci abinci kamar wanda ke ba mu labari wai a Saudiya an kama wasu bayan Allah sun shiga bayi suna ta cin abinci an shiga bayi ana shan yogurt to kaga irin wannan yana yiwuwa daular musulunci ne amma kuma karkashin kasa duk yadda ka kawo doka sai wani ya keta yau ba zai yiwu a ce duk mutanen Saudiya ma'asumai bane misali to shi ma kazalika azumin da kake gani din nan wani zai ce ne bari in ga yadda ake jin yunwa kawai yana so ya ga yadda mai masu azumi suke jin yunwa bari ya ɗan yi wasu kwanaki sai ɗan yi kwanaki ya ɗan ji yunwa shi ya sa ka ji yunwa ba wai ya yi jan ya samu lada wajen Allah ba ne a gani ba lalle ba ne duk mai yin azumi wajen Allah yake yi a gani wani yana yin azumi ba dan Allah ba wani nau'in riya ne ma zai yi zai sa kan shi yunwa kuma yana gaya wa mutane ya yi kaga wannan shi ne sum'a ko da mutum bai yi riya ba zai yi sum'a yana so a yabe shi kan wannan abin da ya yi eh to kaga wannan ai ga hadisin nan man sama ramadan imanin wati saban duk wanda ya azumi ramadan saboda imani da neman lada kenan ana iya yin azumin ba dan imani ba dan neman lada ba ana iya yi dan riya insha Allah kala to insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.